A jiya ne rundunar sojan Najeriya 6 ta 7 da ke garin Maiduguri ta mika wasu shanu da ake zaton cewa na sata ne ga gwamnatin jihar Borno, wanda aka yi kiyasin cewa adadin su ya kai 316 da kuma kwato daga hannun mutanen da ke kwatan shanu a hannun makiyaya da aka danganta su ga ayan kungiyar Boko Haram. A watan jiya ne dai rundunar sojan Najeriya ta bayyana kame wasu mutane guda 30 da ta ciki har da wasu jami'an ta guda 4 wato jami'an soja da kuma na 'yan sanda biyu da ma matasan sa kai da ake kira civilian JTF da hannu cikin sata shanun makiyaya a dajin. Kanal Mustapha Anka dai shine mai magana da yawun rundunar sojan Najeriya 6 ta 7 da ke garin Maiduguri, wanda kuma ya mika wannan shanu ga gwamnatin jihar Borno.
Mun zo nan mu na garage domin wakiltar shugaban gudumar sojoji ta 7 wato Brigadier General Victor Obi, domin mu hannanta shanu guda 316 zuwa ga gwamnatin jihar Borno. Wata guda da ya wuce an kama jami'an tsaro da 'yan sanda da kuma farin kaya waɗanda ake tuhuma da hannu wurin wannan sace-sacen na shanu. Yanzu haka suna can ga hukuma ana binciken su. Abinda ya kamo kenan.
Shanu nawa ne kuka mika ita gwamnati?
Shanu guda 316.
Barista Kaka Shehu Lawan din da shine kwamishinan ma'aikatar shari'a kuma attorney general ɗan jihar da kuma ya karbi wannan shanu a madadin gwamnatin jihar Borno.
Wato abinda ya faru shine a wata da ya gabata, wato kwamitin tsaro na jiha wanda ake kira security council sun yi meeting akan wannan shanayen da kuka gani. Soja sun yi aiki sun kakkama mutanen da suke da hannu a sace-sacen shanayen mutane a jeji, da kuma ana zargin suna sayarwa su ba wayannan miyagun mutane kudade. To a cikin binciken da ake yi aka samu wasu shanaye a hannun wannan mutanen, shine aka nada wani committee karami. A cikin committee da ni akwai officer na soja, akwai kuma doctor daga police, wanda aka ce mu dinga kula da shanayen nan, mu ba su abinci da ruwa da magani har sai idan an ba mu wani directive daga gaba. Ko za a samu masu shine a mika musu, ko kuma wani directive zai biyo baya sai. To a cikin wannan abin da muke yi, Allah ya sa kuma aka sake samun wannan shanaye 316. To shine yanzu aka kawo a ƙara wayancan, za mu ci gaba da rike su sai har kuma muka samu wani umarni daga hannun hukuma da ta samu mu kula da wannan abin kafin.
Adadin shanu gaba ɗaya nawa ne?
Da fari muna da shanaye 150 da wani abu, kuma yanzu an ba mu 316. So idan ka hada su zai baka 400 da wani abu.
Kwamishinan ma'aikatar shari'a na jihar Borno Barista Kaka Shehu Lawan kenan ke bayani game da wasu shanun da rundunar sojan Najeriya ta mika wa gwamnatin jihar da ake zaton cewa ayan kungiyar Boko Haram hada da wasu jami'an tsaron da ake zarga ne suka kwato waɗannan shanu a hannun makiyaya a daji. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.